hoto ne shidda jirgin Nuhu shekaru gwam ba wurin gabi ciwon usun zuriya da moku kura kakara mata wanka wai zunubi ba kiki ji farara zunubi mata ite bai gwam ba tutu banya kap amma ko mai tsada kawai biya horaram wato kuyo Nuhu raragi Nuhu ya huki jirgi rara ya cece Nuhu muni mata jindi kap a ci jirgiri Nuhu gi mata farara duk shekarun biya dina huki jirgin amma mata auki kitten ku ne ba uji fa Nuhu uki lici be ba buran munguru hala yan boyi dun ba tira ne ruwa tufana biya zo mai da ba zamani nam kunduamu tauraram mata ba to ji farara ba.